Kawenzi dai a iya cewa shirye-shirye sun kammala a jihar Rivers dangane da ziyara ta yini daya da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai kawo a jihar don kaddamar da fara aikin gyaran muhalli a yankin Ogoni da ya gurbace shekara da shekaru sakamakon ayyukan danyen mai. Wannan ziyara dai tana zuwa ne a daidai lokacin da ƴan bindigar sabuwar kungiyar Niger Delta Avengers ke tsananta kai hare-hare kan kamfanonin mai a yankin na Niger Delta, sannan kuma dakarun tsaro za a iya cewa a tsaye suke kama daga ƴan sanda da soji da SSS da dai sauransu domin tabbatar da cewar an kammala wannan kaddamarwa lafiya. To kan dai wannan ziyara da kuma la'akari da batun tsaro, na ji ta bakin mai magana da yawun rundunar ƴan sandan jihar Rivers DSP Ahmad Kidaya Muhammad domin jin irin matakan da suke dauka kan tsaro. Sai ya ce,
muna sanar da masanin shugaban kasa gobin Allah ba mu tsore zai kawo ziyaran aiki na kwana na yini daya a nan jihar Rivers. Amma tun kafin zuwansa muna tattaunawa da duka madafin da ya kamata ce mu tattauna da su, saboda mu ga mun tanar da abin da ya kamata a wannan zasu ziyara. Takaicin abin da suke son sanar da kai cewa a rundunar ƴan sandan jihar Rivers a shirye take tsaf abin da ya shafi harka na tsaro saboda wannan ziyara na shugaban kasa. Bayan haka kuma ba mu kaɗai muke ba, ka san shi ne babban kwamandan sojojin Najeriya. So muna samun goyon baya ma daga wajen sojoji saboda su tallafa mana a wannan al'amari na tanar da tsaro. So dai a takaice zan gaya maka a ɓangaren zaman tsaro mun gama shiryawa tsaf a cikin ikon Ubangiji, kuma zai zo shi tafi ba tare da wani abu ya faru ba.
To yana bai misali tunda kuna wannan aiki na haɗin gwiwa misali da sauran jami'an tsaro, gashi kuma yankin Niger Delta ƴan kwanakin nan ana ta samun hare-hare musamman na tsagerin Niger Delta, kamar akwai wani kalubale da kake ganin kuke fuskanta na tsaro?
For now ko kuma a yanzu dai ba wani kalubale da muke fuskanta, amma na gaji kamar kana dangantawa da abubuwan da suke faruwa a jihar Niger Delta. Duk wani labarin da ke faruwa a jihar Niger Delta babu abun da faruwa a Nigeria Rivers. So ina ga ba mu fuskanta wani barazana, amma don ba mu fuskanta wani barazana bai zama na kan cewa ba mu shirya wata barazana ita taso ba. So koda wata barazana ta taso ma mu shirya mata.
An dai dade ana tafiyar hanwainiya dangane da gyaran muhalli a yankin na Ogoni tun dai wasu tsawon shekaru. Ofishin kula da muhalli na Majalisar Ɗinkin Duniya ya fiddo da wani rahoton bincike kan gyaran muhalli na daga ayyukan mai a yankin, tare kuma da umurnin cewar agagota gyaran muhalli wadda ba a kai ga yi ba sai yanzu da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya dauki aniyar kaddamar da fara aiki. To ko meye ma'aikatar muhallin Najeriya ke ciki kan shirye-shiryen kaddamarwa? Alhaji Ibrahim Usman Jibrin Wamban Nasarawa shine karamin ministan ma'aikatar muhalli wanda kuma tuni iso birnin Fatakwal ga abin da yake cewa.
To alhamdulillah yanzu da nake magana da kai ina ma filin da za a kaddamar da wannan gazarumin aiki ne tare da ma'aikata don mu tabbatar da cewa komai ya fi daidai. So a mu gefen mu kan mun tabbatar da cewa shirin nan ya kankama, kuma muna fatan Allah ya taimaka mana a yi lafiya a zama lafiya.
Misali ban sani ba ma'aikatar muhalli wani irin shiri take, misali kuna kokarin ku tabbatar da kun cimma wato guri ne game da batun gurɓata muhalli a kawar da shi ne, ko kuma me gwamnati za ta yi dangane da wannan matsala da ta shafi yankin na Niger Delta baki ɗayansa?
Burinmu a ma'aikatan muhalli da kuma ma ƙasa baki ɗaya shine gurɓacewan da muhalli ya yi a wannan shiya ta Niger Delta, a yi ƙoƙari a gyara a share duk dattin da ke tattare da gurɓacewa ɗinnan. Kuma bayan haka burinmu na biyu shine bayan an yi wannan aiki wadda abu ne wanda zai ɗauki shekaru kamar 25 zuwa 30, yaya za mu yi mu tabbatar da cewa ba a koma gidan cewa?
Bikin kaddamarwar dai zai gudana ranar Alhamis 2 ga watan Yulin wannan shekara da ake sa ran shugaban Muhammadu Buhari zai kaddamar a yankin na Ogoni. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya.